Wato, gudubar mu yau tana bayani ne akan tsoron Allah a cikin sallah. Tsawaita sallah ita take nuna cewa lalle mutum yana tafakkur ya kawo zuciyar shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ya wohintar daga shagalce-shagalce, ya wohintar da ita daga shagalin duniya wadda take mai gushewa. Sannan ya kulla zuciyar shi zuwa ga kwarjinin Allah subhanahu wa ta'ala, Ubangijin sammai, Ubangijin ƙasai. Ya sanya wannan wato zuciyar tashi ta rataya da kwarjinin Allah, ya tabbatar da cewa Allah yana ganin shi ko da shi bai ganin shi. Shi ya sa manzo Allah alaihi salatu wassalam ya yabo waɗanda suke tsoron Allah a cikin sallarsu. Annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan Ubangiji ta'ala ya yabi waɗanda suke tsoron Allah a cikin sallarsu, da Allah yake cewa haƙiƙa masu tsoron Allah ko kuma waɗanda suke mumune sun samu rabo. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ne waɗanda a cikin sallarsu akwai tsoron Allah. Babu wasanni, babu wani waiwaye, sannan babu tuntunin wani abu na duniya. Sun kawo hankalinsu wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shahararren malamin nan Ibn Kathir, malamin tafsir, yake cewa abin da ake cewa khushu, tsoron Allah, shi ne samun nutsuwa da tumanina da tuda wal wiqar wat tawada. Duka waɗannan ana kiransu nutsuwa, sannan da ƙasƙantar da kanka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma duk abin da yake kawo wannan nutsuwa a cikin sallah shi ne tsoron Allah. Fa’in lamta kun tarahu, fa’in lahu yara. Idan kai baka ganin Allah, to Ubangiji ta’ala yana ganinka. Sannan abin da ake cewa tsoron Allah shi ne zuciya ta daku, ta tsaya gaban Ubangijinta subhanahu wa ta’ala, da ƙasƙantar da kai da cewa Ubangiji subhanahu wa ta’ala yana kallanta, ya san juye-juyen da ke cikin zuciya. Wannan shi ne abin da ake cewa ruhus sala, ma'ana ran sallah, kawo zuciya zuwa ga Allah. Sannan kuma guraren da wato zuciya take samun tsoro da kuma samun jin daɗi, abinda zai nuna maka shi ne gabanka, idan dai ka yi sallah wadda take kyakkyawa, ka cika ruku'i da ɗagowa kyakkyawa, ka cika sujada da zaman tahiya mai kyawo, to wannan ya nuna cewa kana tare da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sallarka. Mutum baya samun wannan sai ya kawo kwarjinin Allah a gabansa. Idan ya sa Allah a gaban shi, to ya san da cewa Allah yana ganin shi wannan sallar da yake. Sallar da ake so ga ɗan uwa musulmi, kamar mala'ikan mutuwa yana tsaye a kanka, yana cewa ƙare sallar in ɗauki ranka. Irin wannan sallar ake so a yi. Sannan ɗan uwa musulmi, Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya bata masa rai, to daga Annabi ya shiga sallah duk sai manta da waɗannan abubuwa. Ma'ana zuciyar shi ta koma zuwa ga Allah, yana munajati da Ubangijinsa, yana ganawa da Allah. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk a duniya abubuwa guda biyu aka so yanta mana a cikin duniyar, shi ne turare da kuma mata, sai aka sanya mana shi hannun gani na hutawar zuciyata a cikin sallah. Da wani abu ya zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa Bilal, tashi ka tada iqamar sallah arihna bi salati ya Bilal, tashi ka hutar da mu da sallah ya kai Bilal. Saboda haka kada mutum ya zama tora kana ne a cikin sallar shi, ka bar gidanka ka zo masallaci, to ka bada lokacin ka wajen kawo kwarjinin Allah, shi ne sallah. Idan mutum ya sanya wani abu a cikin sallarsa, ya ɓata sallar shi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum zai huta daga cikin sahu, cikin sahu guda ake, amma za ka ga wani ya huta idan an kasa sallar shi tashi gida goma, yana da ɗaya daga cikin tara, wani yana da ɗaya daga cikin takwas, wani yana da ɗaya daga cikin bakwai, wani ɗaya daga cikin shidda, wani ɗaya daga cikin biyar, wani ɗaya daga cikin huɗu, wani ɗaya daga cikin uku, wani nisfu rabi gare shi, kai wani ma zai huta daga masallacin babu ladan sallah. Me yasa? Saboda bai kawo kwarjinin shi ba gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaushe mutumin da yake gaban Allah ya rika tuna cewa wani wato bashin shi da yake gurin wani, ko kuma wani zai kawo mishi hari, ko kuma wani zai zo ya amshi bashi a kansa, ko ya rika tunanin abubuwan shi na duniya, alhali Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gabanka. shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya tashi sallah to ubangiji ne a gaban sa in bai waiwaya ba idan ya waiwaya shikenan sai Allah ya rabu da shi sannan kuma kasa lokacin da kake sujada ba a so ka shahe ka shahe ka kara shahewa annabi ya ce in kana la budda in ya zama turban kuma ka wato ka share so daya saboda wasu abubuwa wanda yake wanda zai cutar da kai kenan mi annabi ya ce albarka ce take fuskantar dan adam wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da mutum ya tashi ya salla to mala'ika zai zo yana shuraran karatun shi na alqur'ani yana shuraran shi har sai ya kasance yana kusantar shi yana kusantar shi yana karatu sai ya nawo bakin shi a cikin bakin mala'ika ma'ana zai samu albarka mai yawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ci daga cikin waɗannan itaciyar guda biyu kan ma ya karrabo ma'ana kan ma ya kusanto masallacinmu su ne tafarnuwa da danginsa duk abubuwan da zai sa bakinka ya tuya ya jirkita to haramun ne mutum ya yi isti'mali ya aiki da wannan abin kuma ya zo masallaci da shi mutane suna jin warin wannan menene illa annabi yake cewa mala'iku suna tutuwa da abin da dan adam yake tutuwa da shi duk abin da zai cutar da dan uwanka dan adam to kaka kashi a masallaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ba dan kan matsanta ma al'ummata ba da na umurce su kowace sallah sai sun kurkure bakinsu ma'ana da asoki to kada ya matsantawa annabi yake cewa kan matsanta ma al'ummata kenan mai hankali a nan sai gane akwai wata falala akwai wani romo akwai wani alkhairi wanda yake cikin asawaki lokacin da mutum ya tashi yin sallah maza Allah ya faɗi kaɗan daga ciki annabi yake cewa yin asawaki yana sa mutum Allah ya yarda da shi sannan kuma bakin shi Allah subhanahu wataala ya tsarkake mai shi haka kuma ƴan uwa musulmi hadisi ya tabbata annabi yake cewa wanda ya kowa munanta sallah munana sallah wanda ya kowa munana sallah shi ne wanda yake sata sallarsa sahabbai suka ce yaya mutum zai iya sata sallar abu ne wanda yake ba hissi ba ba motsi ba yake ma'ana ce ya za a mutum ya sace ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce musu baya cika ruku'inta idan yayi ruku'i kamar mai leƙar rijiya ko kuma yayi ruku'i kamar mai waiwayen baya wannan ba ruku'i bane na sunna ruku'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya malamai suka ce kamar wato a tsaida abu sannan a lanƙwasa shi sannan hannun ya zama to kamar watar da yake cewa watar tsirkiyar kibiya ma'ana hannu ya meke ba a tankwara shi haka wannan shine irin ruku'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin sallah kuma annabin yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku gani ina sallah ba sallah ba za ka yi kamar yadda ka ga dama ashe tunda annabi yace ayi ta kamar yadda ake yi wajibin ka dan uwa musulmi wajibi na matashi mu je mu koyi wannan sallar yaya take sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai cika ruku'inta sannan bai cika sujudanta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada bushara ya ce babu wani mutumin wanda yake musulmi lokacin sallah zai yi wanda take ta farilla ya tashi ya kyautata alwalarsa sannan ya ji tsoron Allah a cikin ruku'i ya ji tsoron Allah a cikin sujada sai wannan sallar ta zama to mishi kafara ce menene kafara kananan zunubai Allah zai gafarta mishi ba in dai mutum bai zo ba babban zunubi kamar shan giya kamar yi da mutum wannan su zunubin su wani abu bai kankare su dole sai tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala annabi yace wa zalika dahar kullu wannan kuma a cikin dukkan iya rayuwarka haka Allah subhanahu wataala zai baka Abu Abdullah Huzaifa bin al-Yaman sai kawo siffa daga cikin siffofin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ba da labari yace ya zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai tarra annabi yana sallah sai alwala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama yin sallah shi bai san ba ina yake tsayawa a lokacin nan idan mutum biyu suna sallah sai tsaya a hagun dan annabi ya kama shi mai doshin da masa saboda haka suna sallah annabi ya bude suratul baqara yana karanta suratul baqara wanda tana da gulgulan izini kusan biya annabi ya karanta baqara wato Huzaifa yake cewa la'alla annabi zai yi raka'a dari zai yi ruku'i a aya 100 annabi ya huce wannan aya 100 sai da ya kare bakara sai ce la'anna annabi zai raka'a guda da suratul baqara annabi ya sake karanta suratul nisa ita ma dukkan sura ce ya karanto ta gaba daya har Huzaifa ya ce so ne in yi mugu abu kan shi suka ce me ka so kai yace zan zauna bar annabi ya ci gaba da sallah cikin raka'a daya sai da annabi ya karanta Ali Imran da Baqara da Nisa'i da Ali Imran wajen ijmi burma a cikin raka'a guda wannan shine sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gashi kuma an ga manzo mai zurfin shi wanda ya gabatar da wanda ya shinkirtar sannan kuma wai ba irin wannan sallah ba wanda mutum zai ce wannan limamin ya tsawaita har ya riga tunani cewa an dade wallahi idan mutum ya hakuri da sallah dukka ba ta huce minti 10 kuma wannan shi zai sa ya saba ranar tashin kiyama wanda Allah subhanahu wataala ya ce wannan yinin gwalgwadon shi ya kai shekara 50,000 na duniya wuri ne da za a shara amma masallaci mai ibada mai tsoron Allah a cikin sallar shi zai ga kamar an ce Allahu akbar na sallah an kabbara sallah zuwa ga cewa assalamu alaikum haka zai ga tsayuwa sai ganta abu ne kadan sai Abu Zaifa yake cewa kuma annabi idan ya karanta aya idan ya zo gurin ayar tambaya sai ya tsaya ya tambayi Allah ya roki Allah idan ya zo gurin ayar azaba sai ya tsaya ya nemi tsarin Allah daga azabar Allah idan ya zo gurin ayar rahama sai ya tsaya ya nemi rahamar Ubangiji subhanahu wataala haka ya kare sallar shi wannan shine ake so amma idan mutum ya tashi yin sallar shi kadai ana so ya kawo khushu'i da tsoron Allah da tsawon sallah a cikin sallar shi wannan shine ake so amma in zaka ba mutane limanci ka haffafa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tasbihin Annabi shine subhana rabbiyal azim a cikin ruku'i ya tsawaita wannan tasbihi a cikin sujada idan zai taso ce sami Allahu liman hamida sannan cikin ruku'i cikin sujada Annabi yace subhana rabbiyal a'la Annabi ya ga wani ya shigo masallacin shi zamanin sa a zamanin shi mai tsarki ya shigo masallacin Annabi ya ga Annabi da idanun sa ya gaisa da Annabi amma ya tashi yayin sallah sallar tashi sai ta zama to kotar kurciya irin sallar buga-buga wanda ba ruwan mutum da ita da ya kare sai ya tashi ya zo dai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce mishi irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah wannan ba sallah bace kai ya koma ya sake yin wata sallah ya dawo irin wannan sallar ya gaisa ya gaida Annabi Annabi ya ce min kuma wannan sallar bace ba sai da yaso yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya Annabi bin iya wata sallah in ba wannan ba Annabi koya mini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi idan ka tashi yin sallah ka karanto abin da ya sauka gana alqur'ani idan kai ruku'i sai ka nutsu cikin ruku'i idan ka dago sai ka daidaita a tsayuwa idan ka tafi sujjada sai ka nutsu cikin sujjada idan ka zauna sai ka daidaita a zaune wannan shine sallah ta tsoron Allah ba sallar da zai zama to ana kotar kociya ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta azkar daban-daban wata rana a cikin ruku yace subhana rabbil azim wata rana yace subuhul qudus rabbul malaikati war ruh wata rana annabi yace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli sannan wajen dakowa daga ruku'i annabi yace sami allahu liman hamida sannan yace rabbana wa lakal hamd annabi ya kara hamdan katiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ab la hal